na ta kamshi mai dadi duka baki da raina so
ruhin kauna baki shi ke furta kana so adadin zuci idan da so ba zan miki kariya ba so harkun asali na sanya sanke a cikin
www.musicalhousesongs.com.